بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد من أقار جدر قديم الله سبحانه وتعالى بيكا وأن يمشينا ثلاثة يومنا قوم شائع رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a kidan miladiya yau 11 ga watan uku shekara ta 2025 mun dawo don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da kokarin fahimtar ma'anonin ayansa a ayoyin sa gurgurdan hali Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa ya samu nayi asa'a idan yan uwa ba su manta ba jiya mun karanta ayoyi guda uku daga cikin Fatihatul Kitab aya ta karshe da muka tsaya akan ta ita ce fadin Allah subhanahu wataala ihdinas siratal mustaqim mun riga mun yi tafsirin wannan lafazi ihdinas siratal mustaqim za mu shiga siratal ladina an'amta alaihim amma domin musadar da farkon da karshen alaran ma zai sake maimaita mana daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim zuwa karshen sura alaran ma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين to kamar yadda muka yi bayani a zaman da ta gabata wannan aya ihdinas siratal mustaqim bayan bawa yayi yabo ga Allah yayi godiya ga Allah ya girmama Allah ya kuma nuna ma Allah subhanahu wataala abin da ya cancance shi shine da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bawa ya baiwa Allah abin da ya cancance shi shine bauta da kuma kadaitawa da bauta a wannan lokaci kuma bawa ya nuna ma Allah subhanahu wataala ina da wata bukata da nake radewa a gare ka na fake a wurin ka ina neman biyan bukata to shine a wannan lokaci sai bawa yake cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu ta farki madaidaici ko hanya madaidaiciya mun yi bayani cewa hanya madaidaiciya ita ce hanya miƙaƙƙiya faratar wacce take sadar da bawa zuwa ga Allah tana kuma sadar da shi zuwa ga gidan aljannan Allah a dunkuli kana iya cewa wannan hanya ita ce hanyar addinin musulunci da aka ruko da addinin musulunci da aikace aikacen sa da aiki da umarnin sa da nisantan hanahanan sa shine as-siratul mustaqim abinda ake nufi da as-siratul mustaqim shine mutum ya san gaskiya kuma ya iya aiki da shi ya san gaskiya kuma ya iya aiki da shi to idan Allah subhanahu wataala yayi ma bawa gamdakatar ya dace da wannan to ya dace da daraja da falalan da yake babu daraja ko falala sama da ita to mun yi wannan bayani a wancan zama to za mu ci gaba da bayani akan siratal ladina an'amta alaihim wannan aya duk ƙarin haske ne da ƙarin bayani ne akan irin shiriyan da bawa yake so Allah ya masa ya ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya to saboda bawa yana ganawa da mahaliccinsa Allah kuma ganawa tsakankanin masoya akwai daɗi ba a san a yanki kamar yadda annabi Musa Allah ya hakaito mana lokacin da yake tambayan annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa ya kai annabi Musa mecece a hannunka annabi Musa a wannan lokaci amsa kawai zai bada ya ce hiya asaya kawai sanda ta ce amsa ta fito domin iya tambayan da Allah ya masa kenan mecece a hannunka ya kai annabi Musa amma sai ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanimi wa li fiha ma'arib ukhra sai ya ci gaba da filla-filla kuma ai wannan sanda ta ce ina dogara da ita ina kada dabbobi na da ita ina amfani da ita gurin kakkabo ganye ga dabbobi na kaga duka wannan ƙarin bayani ne wanda ba a tambaye shi me kake yi da ita ba amma dai wannan yana alamta dadin zance tsakankanin masoyi da masoyi to yayin da bawa yace ma Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah shiryatar da mu hanya madaidaiciya sai ya ci gaba da ƙarin bayani akan irin hanyar da yake so Allah shiryatar da shi sai bawa yana cewa siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ka shiryatar da mu hanyar waɗanda kai ni'ima gare su ghairul maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi akan su ba wala dallin ba kuma hanyar waɗanda suke wato batattu ba abinda malamai suke cewa shine waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su dama Qur'ani ya faɗe su a cikin suratul nisa'i Allah yana cewa wa may yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima Allah ce duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fa ulaika kaga wancanan ka ma'al ladina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina daga annabawan Allah was-siddiqina da siddiqan bayin Allah wash-shuhada'i da shahidai was-salihin da kuma sauran salihan bayin Allah sai Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa kai ma dalla a ce tawaga abokan tafiyanka sun zama irin waɗannan manyan mutane a ce abokan tafiyanka sune annabawan Allah sune manzannin Allah sune siddiqai sune shahidai sune sauran salihan bayin Allah gabaki da sune abokan tafiyanka Allah ce to fa ulaika fa hasuna ulaika rafiqa to ma dalla a ce waɗannan sune abokan tafiya to shine bawa yake roƙon Allah ya sanya abokan tafiyansa tawaga da karaukan da zai tafiya tare da su ranan tashin alkiyama sune waɗannan mutane na daga annabawa da manzanni da saddiqai da salihan bayin Allah da kuma ainihin siddiqai to shine yake cewa siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya miƙaƙiya faratar hanyar waɗanda kai ni'ima akan su inda a tambaye ka so wane ne Allah ya ni'ima akan su shine wannan aya da muka kawo annabawa da manzannin Allah siddiqai shahidai da sauran salihan bayin Allah waɗannan su ne Allah subhanahu wa ta'ala karara ya fito ya nuna cewa ya yi ni'ima akan su Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa waɗansu mutane a cikin mutanen annabi Musa wanda su ma ya tabbatar da cewa ya yi ni'ima akan su ala rajulani min alladhina khafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin lokacin da mutanen annabi Musa suka kangare masa suka ki aiki da umarninsa sai aka samu waɗansu mutane masu tsoron Allah waɗanda yake Allah ya yi musu ni'ima sai suke ce ma mutanen nan dan me ne za ku ki aiwatar da umarnin annabi Musa ga abin da ya kamata da wannan sai aka fahimci ashe mutanen da Allah ya azurta su da tsoron Allah waɗannan mutane suna daga cikin mutanen da Allah subhanahu wataala ya yi musu ni'ima da aka adunkule dai abinda bawa ke roƙa anan siratal ladina an'amta alaihim ya Allah shiryatar da mu tafarki da hanya na waɗanda kai musu ni'ima kenan na daga annabawa da manzanni salihan bayin Allah sauran nagartattu mutanen kirki masu tsoron Allah su ne kake fatan Allah subhanahu wataala ya sanya ka a tafarkin su ya sanya ka a hanyar su ghairul maghdubi alaihim ya Allah kada ka sanya mu a hanya na waɗanda kai fushi da su waɗanda Allah ya fushi da su su ne waɗanda suka san gaskiya suka yi aiki da gaskiya duk wanda ya gane gaskiya ya gane abu kaza gaskiya ce kila ma yana da wani nafsi da ya tabbatar masa da wannan abin gaskiya ne ko a cikin alqur'ani ko a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko a cikin zantuttukan magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai yana da bayani akan abu kaza gaskiya ne sai yake aiki da shi to wannan mutum ya fada cikin fushin Allah subhanahu wataala waɗanda suke layin farko a wannan sune yahudawa sune Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi mai yawa ya aiko annabawa da yawa a cikin su amma kuma babu wanda ya kangare ma Allah subhanahu wataala kaman al'umman yahudi ba akan jahilci ba ba akan basu sani ba sun sani sun gane amma sun kangare shine alqur'ani mai girma yake bada bayani akan su cewa fa ba'u bi ghadabin min Allah so sai suka dawo da wani irin fushi daga Allah a wata aya yake cewa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka dawo da fushi akan fushi wato Allah yayi fushi da su na farko sannan kuma ya ƙara yin fushi da su a wata aya Allah subhanahu wataala yana cewa man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi waj'al minhum al-qirada wal-khanazira wa 'abada at-taghut ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'is sabil wanda Allah ya tsine masa Allah ya fushi da shi Allah ya maida iran wadansu daga cikin su birai ya maida iran wadansu daga cikin su aladu irin wadannan su ne mafi sharrin halitta a bayan kasa gabaki daya wadanda Allah subhanahu wataala ya musu wannan mugunyan hukunci su ne al'umman yahudi domin ne domin sun san gaskiya amma sun kangare ma gaskiya sun kangare ma Allah har sai da suka koma suna fito na fito da Allah suna gaya ma Allah waɗansu kalmomi na kasanci na tawaya kuma ba din ba san Allah bane sun san Allah amma tsabar rashin kunya da kangarewa ne sai da al'umman yahudi ta koma tana fadin yadullahi maghlula wai Allah maruwaci ne hannun Allah yumqaqi ne wai Allah baya kyauta Allah maruwaci kaga dole wannan zai fusata Allah al'umman yahudu sai da suka koma suna tuciyin cewa babu wanda zai shiga aljanna in babu yahudi ba da sauran dai abubuwa na kangarewa da suke ma Allah bayan sun riga sun san gaskiya to wannan ya sanya Allah subhanahu wataala yi fushi akan al'umman yahudu da haka duk wanda ya bi tafarkin yahudu to shi ma yana da rabo akan irin wannan fushin da Allah ya yi da su menene tafarkin yahudu duk wanda ya san gaskiya yake aiki da gaskiya to wannan ya fada cikin fushin Allah subhanahu wataala shi yasa mutum duk yadda zai yi kar ka yadda a ce ka san gaskiya ka juya mata baya akwai hadari kwarai da gaske akwai yiwuwan daga lokacin da ka juya ma gaskiya baya guda daya daga lokacin nan Allah subhanahu wataala ya tsine ma mutum daga lokacin nan Allah subhanahu wataala ya saukar da fushin shi akan bawa shi yasa gurgurdan hali idan ka san gaskiya kai aiki da ita abin da ya faskare ka ko ya gagare ka ko ka kasa yi saboda babu daman yi ko kuma saboda wata lalura to sai ka koma kai istighfari zuciyanka tana karanta maka cewa kai abin da yake ba daidai ba domin me domin kar ka fada cikin fushin Allah subhanahu wataala shi ne ke cewa zairul maghdubi alaihim ya Allah ina roƙonka tsare ni daga tafarkin waɗanda kai fushi akan su wala ballin kuma ya Allah ka tsare ni daga tafarkin waɗanda suke batattu batacce shine wanda ke bautan Allah akan jahilci ba tare da wani ilimi ba ba tare da wani haske daga shiriyan annabawa ba kawai zuciyarsa ce ta saka masa zuciyarsa ce ta hararo masa yana fahimtar kaman ai ya kamata a ce Allah zai so kaza ai ya kamata a ce Allah zai so kaza ai ya kamata a ce Allah zai so kaza sai yana bautan Allah da irin wannan tafarkin to ya fada cikin bata kuma ya fada cikin al'umman da Allah madaukakin sarki baya son su kenan duk wanda yake bautan Allah akan abin da zuciyarsa kadai ta shato masa ba abin da manzannin Allah da ainihin annabawan Allah suka zo da shi ba to wannan mutum ya fada cikin bata bayyananniya wadanda suka fara shiga cikin wannan sune al'umman nasara suna bautan Allah subhanahu wataala akan jahilci galibin addinin su malaman su ne kawai ke ba su dokoki suke tsara musu su yi ko su bari su kuma sai su dauka in an ce su yin sai su yi in an dauka ce su bari sai su bari hadisi ya tabbata Adi bin Hatim ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne amma musulunta yayi da can yana cikin al'umman nasara sai ya musulunta sai yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta fadin Allah subhanahu wataala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabin min dunillahi wal masih ibn maryam cewa su al'umman nasara sun rike malaman su da masu ibadan su sun rike su abadan bauta tare da Allah haka nan kuma sun rike annabi Isa shi ma abin bauta tare da Allah to lokacin da wannan babban sahabi yaji annabi ya karanta wannan aya sai yace to ya manzon Allah ni dai lokacin da nake cikin addinin kristanci ban san cewa muna bauta ma malaman mu ba ni ban san muna yin wannan ba amma kuma gashi qur'ani ya kawo ya ce muna yi sai annabi ya ce malaman ku ba sa halasta muku haram sai kuma ku dauka halal ne asali a cikin littafin ku haram ne amma malamai za su iya taro su ce abu kaza ne haramun din nan mu yi ma al'umman mu sauki mana sai a ce to an yi sauki shikenan sai a ci gaba da gudanar da shi a matsayin halal yace a muna yin wannan yace wani lokaci kuma sukan haramta muku halal abu halal ne a cikin littafi amma malamai idan suka taru suka yi meeting sai a ce to abu kaza fa in muka yaje ci gaba da gudana matsala kaza za ta iya faruwa me zai hana yanzu mu ce an soke shi sai su ce to shikenan a tafi akan haka sai kuma su gaya ma mabiya cewa to an soke abu kaza so ko mabiya shikenan sai su tafi akan haka shine qur'ani ya gaya mana a wani guri taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa takuna kaseera sai suka mai da littafin da Allah ya sarfar musu suka mai da shi falle falle in suka ga dama sai su koye wani falle daga cikin fallayen bi ma'ana yanzu an soke wannan hukuncin shine taj'alunahu qaratisa tubdunaha kuna bayyana wanda kuka ga dama wa takuna kaseeran ayoyi da fallayen da ba su yi muku daidai ba sai ku koye su sai ku ce shikenan kawai an yi clearin din su lokaci bayan lokaci sai a tsaya a ce za a bi littafin a sake gyara a fito da new edition to wannan yana nuni akan cewa addinin ya gini ne akan tunanin mutane da hauma hauma da kirkire-kirkire to wannan ya sanya suka zama al'umma mafi facewa a cikin tafarki madaidaici to duk wanda ya bi tafarkin su ya koma yana addini da jahilci ba akan abin da yake zo daga annabawan Allah ba to wannan ya fada cikin al'umman da take bataccen al'umma dama can a wancan aya da muka karanta ihdinas siratal mustaqim Allah shiryatar da mu hanya madaidaiciya malamai sun yi bayanin cewa babu yadda za a yi ka gane hanya madaidaiciya sai ta hanyar annabawan Allah babu wata hanya duk kofofi sun rufe hanya ɗaya ce zaka iya gane abu kaza hanya madaidaiciya ce ko ba hanya madaidaiciya bace shine idan Allah ya faɗi a cikin alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan aiki Allah yana son shi kuma ya jiri shi a wannan lokaci ne zaka iya gane abin da Allah subhanahu wataala ke so amma in dai din da tunaninka ne kawai ba zaka iya tantance menene Allah ke so menene Allah baya so ba a duk gaba kamar yadda ke bara mun buga irin wannan misalin cewa misalin da suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zo suna neman a gaya musu yadda manzon Allah ke bautan Allah sai aka yi musu bayani cewa Annabi kan kwanta da daddare ya bacci sannan sai ya tashi ya salla yakan yi azumi wata rana kan sha ruwa kuma yana auren mata yi to da aka gaya musu haka sai ɗaya daga cikin su ya ce to ai ni ba zan haɗa kaina da Annabi ba Annabi ya fi mu daraja ya fi mu kusa da Allah dan haka ni daga yau ba zan ƙara yin bacci da daddare ba zan miƙe cikin dare ne in ta ibada babu sauran bacci shi kuma na biyun sai ya ce ni kuma babu sauran shan ruwa da rana zan ta azumi ne tutur muddin rayuwata shi kuma ɗayan sai ya ce ba zan yi aure ba zan shagaltu da bauta da Allah zan shagaltu da da'awa zuwa ga tafarkin Allah kaga in ka kalli waɗannan abubuwa a ido sai kaga kaman abubuwa ne masu kyau wanda yace zai shagaltu da kiyamul layl ba zai rika bacci ba a ido sai kaga kaman abu ne mai kyau wanda yace ba zan yi aure ba zan shagaltu da ibada wanda yace ba zan sake shan ruwa da rana ba zan ci azumi a ido a haka sai kaga kaman abu ne mai kyau amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo aka gaya mishi haka ya kira sai ya ce duk iyan ku dai na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye Allah amma duk da tsoron da nake ma Allah nikan yi bacci da daddare sannan in tashi in ibada duk da tsoron da nake ma Allah ina yin azumi wata rana nakan sha ruwa duk da tsoro na ga Allah kuma ina auren mata yi sai annabi ce wannan ita ce sunnata ita ce hanyata duk wanda hanyata bata ishe shi ba to ba shi tare da ni ranar tashin alkiyama kenan ashe ibada duk iya yadda kake ganin ta da ido da kyau idan ka yana nuna maka tana da kyau in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yazo da ita ba to wannan ibadan gurbatacciya ce batacciya ce a wurin Allah Allah madaukakin sarki baya karbin irin wannan ibada to wanda ya riki irin wannan ibada yana yi ba tare da haske daga annabi ba to ya fada cikin bid'a kenan to irin wannan shine abbalin sune batattu sune batattu kenan ya bi tafarki irin tafarkin nasara ya koma yana bautan Allah akan jahilci dama idan ba ku manta ba a wancan aya da muke fassara ta ihdinas siratal mustaqim mun ce as-siratal mustaqim shine ma'rifatul haqqi wal amal bihi ka san gaskiya kuma kai aiki da shi to waɗannan al'ummomi guda biyu sun kangare ma wannan al'umman yahudu ta san gaskiya amma ta ki aiki al'umman nasara tana aiki amma akan jahilci to su al'umman musulmi fa su kuma sai suka hada tsakankani ilimi da aiki shi yasa kullum muke zaburar da al'umman musulmi kada ka yadda ka shigar da kanka cikin jahilai kada ka yadda ka zama cikin jahilai domin jahilci sifa ce daga cikin wata al'umma wacce ta gabata kuma Allah ya kira ta abbalin batacciyar al'umma kar kuma ka yadda ka san gaskiya ka kangare saboda al'umman yahudu ta gabata akan wannan kuma Allah ya yi fushi da ita to shine bawa a cikin addu'ansa yake gaya ma Allah siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shiryar da ni hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim Allah ka tsamar da ni ka tsare ni daga hanyar waɗanda kai fushi akan su sune al'umman yahudu da waɗanda suka bi tafarkin su waladdallin Allah ka tsare ni daga hanyar batatu sune waɗanda suke bautan Allah akan jahilci al'umman nasara da waɗanda suka bi tafarkin su to wannan ita ce fatihatul kitabi kuma wannan ita ce ayan karshe a cikin wannan sura mai albarka malamai sun yi bayani cewa idan liman ya karanta wannan ko liman ko mai sallah shi kadai ko ma mu idan liman ya karanta waɗannan ayo guda bakwai ya kawo ƙarshen su to mutum zai ce amin saboda irin waɗannan addu'o'i masu ƙarfi da saƙonni masu nauyi da ka ba Allah to a wannan lokaci sai ka ce amin bi ma'ana Allahumma stajib ya Allah ina roƙon ka amsa mana wannan addu'o'i da muka gabata shine ma'anan amin bi ma'ana Allahumma stajib Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i da muka gabata to wannan a taƙaicen taƙaitawa ita ce fatihatul kitabi da kuma ma'anoninta da kuma irin saƙonnin da ke cikin ta malamai sun yi bayani cewa wannan sura mai albarka duk da ƙarancin ayoyinta ta tattaru ta yi bayani akan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda in ba ku manta ba in kun tuna fassarar da muka yi tun daga farko godiya ga Allah ya fito ƙarara a cikin wannan sura sannan wannan sura ta girmama Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da take cewa maliki yawmiddin Allah madaukakin sarki shine mamallakin ranar tashin alkiyama da haka wannan sura ta girmama Allah sannan wannan sura ta yi yabo na alkhairi akan Allah lokacin da bawa yake cewa arrahmanir rahim yabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yazo a cikin ingantaccen hadisi sannan wannan sura ta tattaru akan waɗansu sunaye da sifofi na Allah waɗanda su ne gabaki ɗaya sauran sunayen Allah suke rufa musu baya da lafazin ar-rabbu da lafazin Allahu da lafazin ar-rahmanu waɗannan sunaye na Allah gabaki ɗaya su ne sunayen da yake Allah baya tarayya da kowa a cikin su kamar yadda muka yi bayani a cikin tafsirin wannan sura idan ba ku manta ba da ar-rabbu duk inda aka ce ar-rabbu aka faɗi da alu da lam ar-rabbu to kawai Allah ake nufi baya yiwuwa a kira wani da ar-rabbu in dai ba Allah subhanahu wata'ala ba sai dai in aka ce la alu da lam aka yi mishi idafa ana iya kiran wani da shi kamar a ce rabbus sayyara sai a ce owner na wannan mota shine rabbus sayyara rabbud dar owner na wannan gidan kila an gane amma a ce ar-rabbu wa ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala kuma mun ji irin rububiyyar Allah mun ji rububiyya gamanya Allah shine ya halitta shi ya mallaka shi yake gudanar da bayinsa duk wata ni'ima shi yake sadar da bayinsa da shi wannan muka ce ita ce rububiyya amma gamanyar rububiyya wanda da musulmi da wanda ba musulmi ba da mutumin kirki da fasiki da kowa duk ya hada a nan akwai kuma rububiyya khassa wato irin kula da Allah ke ba manzanni da annabawa da sauran waliyai Allah yana kula da imaninsu Allah yana tsare mutuncinsu Allah yana tsare kyawawan ayyukansu Allah yana wato yayi makin dinsu yana ba su kariya daga dukkan wani sharri da dukkan wani kutun gwira da zagon kasa da za'a yi musu shi kuma Allah madaukakin sarki yana kishin waliyansa har ma a wani hadisi manzon Allah yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da waliyina Allah ce to ina shelanta mishi zani yaki akwai yaki tsakankanin shi da Allah dan haka Allah yana kishin waliyansa yana kishin manzanni da annabawan Allah dan haka Allah ya ba su kariya ya tsare imaninsu ya tsara rayuwansu ya tsara mutuncinsu har abin da za su sa a bakinsu ya tsare musu har abin da za su furtawa Allah ya tsare musu ba komai suke furtawa ba ba kuma komai suke ci ba ba kuma komai suke aikatawa ba sai abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi wannan ita ce rububiyya khassa to ar-rabb kenan wannan sura ta tabbatar da rububiyya ga Allah sannan lafazin Allah wanda mun yi bayani akan Allah har waɗansu malamai suna cewa shine ismullahil a'zam shine sunan Allah mafi girma saboda duk wata suna ta Allah tana raka lafazin Allah har muka kawo waɗansu ayoyi a ƙarshen suratul hashim huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahada har yanzu a ƙarshen waɗannan ayoyi masu albarka dan haka babu wanda ke sifantuwa ko wato yakan samu sunan Allah in ba Allah madaukakin sarki shi kadai ba bashi da abokin tarayya sai kuma sunan Ar-Rahman Ar-Rahman babu wanda ya isa kira kanshi da Ar-Rahman ko kuma a kira shi da Ar-Rahman face sai Allah subhanahu wataala ya kunyata shi kamar yadda aka yi ma Musailamatul Kazzab lokacin da ya rika kan kiran kansa da sunan Rahmanul Yamama wai shine ne rahaman kasan garin Yamama sai Allah subhanahu wataala ya kunyata shi ya fallasa shi ya daidaita shi har sai da duniya ta koma tana kiran Musailama da suna Musailamatul Kazzab san ta garin makareci to waɗannan sunaye guda uku duk sunayen Allah gabaki ɗaya suna rufa mu waɗannan bayani to wannan sura ita kadai duk da karancin ayoyinta ta tattara akan waɗannan sunaye masu albarka a cikin wannan sura an yi bayani akan makoma ranar tashin alkiyama kenan shine da aka tabbatar da Malik Yawmiddin Allah shine mamallakin Yawmiddin Yawmiddin kamar yadda muka yi bayani shine Yawmul Hisab Yawmul Jaza ranan sakamako ranan kuma ainihin binciken aiki na kwakwa Allah zai binciki ninyoyi zai binciki aqidoji kuma zai yi sakamako akai Allah zai binciki aikace-aikacen gababba zai kuma yi sakamako akai Allah zai binciki lafuzza da furuci da ya fito daga bawa kuma zai yi sakamako akai ko alkhairi ko sharri haka nan kuma Allah zai binciki alaƙoƙi da mu'amaloli da suka gudana tsakankanin bayi su ma Allah subhanahu wataala zai sakamako akai zai binciki alaƙa da mu'amala da ke tsakankanin shugabanni da talakawa zai binciki alaƙa da mu'amala da ke tsakankanin ƴaƴa da iyaye zai binciki alaƙa da mu'amala da ke tsakankanin mata da miji da ke tsakankanin makwabci da makwabci da ke tsakankanin babba da yaro da ke tsakankanin kowa da kowa da haka a wannan rana ta tashin alkiyama duk gabaki daya za a yi bincike kuma za a yi hisabi za a ba kowa abin da ya cancance shi to da haka wannan sura ta tabbatar da ambatar ranar tashin alkiyama haka nan kuma ta tabbatar da cewa za a yi sakamako a gaban Allah subhanahu wataala sannan wannan sura ta tabbatar da cewa sakamakon da zai gudana ranar tashin alkiyama akan adalci zai gudana domin Allah baya zalunci idan kai kyakkyawa daya kai mummuna biyu Allah zai baka zunubin mummunan nan guda biyu zai baka ladan kyakkyawan nan guda daya
idan mutun ya mummuna dubu sai kyakkyawa daya Allah ba zai ce kai wannan mu kyale shi kawai a sai an baka ladan kyakkyawan nan guda daya duddu kuma ga zulubin can guda dubu har wani hadisi ya tabbatar da irin adalcin Allah subhanahu wataala cewa za a zo tashin alkiyama wani mutum zai zo za a zo da takaddun aikin sa wanda aka rubuta aikace aikacen sa guda 199 ga baki ɗayan su banna ne da halaka da tabewa ciki saban Allah ne kawai ciki dan haka idan aka auna ma bawa sai tabbatar da cewa kawai ya halaka ba makawa wuta gashi dan haka ya zai yi ba shi da abin da zai yi sai Allah ya ce masa amma kana da wani alkhairi guda daya a wurin mu mu kuma ba ma zalincin kowa za mu dauko wannan alkhairin naka guda daya mu auna maka da wannan wato duk abin nan takaddun aikin naka guda 99 sai a zo da wani ID card wata bitaqa hadisin a gurin malamai suna kiran shi hadisul bitaqa in kaji an ce hadisul bitaqa saka dauka ID card da ka sani wannan da ake sawa a gaban aljihu bitaqa eh bitaqa shine ID card kamar yanda muka sani a larabci ana kiran shi bitaqa a larabci to amma abin da ake nufi za a zo da wata takarda karama an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato kalman shahadan da bawa ya furta in dai ya furta ta da kyau bai yi shirka da Allah ba kamar yadda muka yi bayani a jiya wannan iyyaka na'budu da ya tabbatar ma Allah bai yi shirka da Allah ba ya tabbatar ma Allah da bauta kamar yadda ya kamata to sai a zo da wannan bitaqa idan bawa yaga an zo da wannan ID card din a cikin ta rubuta la ilaha illallah ba muhammadur rasulullah la ilaha illallah ne kawai ciki idan bawa yaga an zo da ita aka ce wai za a auna mishi takaddu guda 99 da wannan yar karamar takaddan sai bawa ya ce ya Allah kai ne ubangijin talikai amma kana min izgilanci shi bawa ina ganin kaman Allah na mishi izgilanci ya Allah kai ne ubangijin talikai amma kuma kai min izgilanci waɗannan takaddu guda 99 wannan yar ID card ina ya za ta yi da waɗannan takaddu guda 99 sai Allah ya ce bari dai a auna maka lokacin da aka ɗauki wannan ID card ɗin aka ɗora ta a tafi ɗaya sai aka ɗauko waɗannan 99 na takaddun laifuffukan bawa aka ɗora a tafi ɗaya sai ga la ilaha illallah ta yi ƙasa bi ma'ana tarin jayi waɗancan shine manzon Allah yake cewa wala yaqulu ma Allahi ahadan babu abin da za a gwama shi da sunan Allah ya rinjaye sunan Allah wannan na daga cikin hadisan da ke baka natsuwa da kwanciyar hankali idan dai ka kyautata imani ka tsara tauhidi Allah subhanahu wataala ba zai kunyata ka ba ranar tashin alkiyama shine ma'anar wala tukhzina yawmal qiyama ya Allah kada ka kunyata mu ranar tashin alkiyama to wannan sura ta tabbatar da sakamako na adalci a gaban Allah ranar tashin alkiyama sannan wannan sura ta zaburar da bayi akan sita kaskanta ga Allah suna wofinta daga waye ko dubara suna roƙon Allah subhanahu wataala gam da fitar da cin nasara kamar yadda yake cewa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kada wanda ya gamsu cewa yana da wani wayo ko yana da wata dabara ko yanzu yana da wani zurfin ilimi ko kuma aikin alkhairin shi yanzu ya kai daidai da yanzu makila yana bin Allah ba shi kada ka taba yadda shi dan ya nuna maka wannan kai dai kai ta addu'a na ganin Allah subhanahu wataala yi maka gamdakatar ka gane gaskiya kai aiki da ita kuma ka dawwama akan tafarkin mutanen kirki annabawan Allah da manzanni da salihai da sauran shahidai da sauran mutanen kirki kai ta roƙon Allah a rayuwarka har ka mutu kana wannan addu'a kada ka gamsu da wayenka ko kuma dubaranka sannan wannan sura ta tabbatar da nau'o'in tauhidi guda uku tauhidin rububiyya shine a kadaita Allah cikin aikace-aikacen da Allah yake yi duk wani aiki da ya tabbata Allah ke wannan aikin to ka yadda Allah shi kadai ke wannan aikin kuma bai tayar da kowa ba kaman yadda muka yi bayani halitta waye ke halitta Allah kadai ke halitta wane ne ke saukar da ruwa daga sama Allah kadai ke yin wannan wane ne ke fitar da tsarrai daga ƙasa Allah kadai ke yin wannan wane ne ya yi wata ma bayi iska suna shakan numfashi Allah kadai ke yin wannan wane ne ya ba bayi ido haske suna gani Allah kadai ke yin wannan babu wani likita babu wani malami babu wani mai daraja da ke iya yin wannan ko annabi Isa da Allah ya bashi daman yana warkar da makafi yana warkar da kurani yana warkar da abin nan guragu da sauran abin nan kutare duk wannan yana faruwa ne bi iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah duka da iznin Allah yake faruwa so da haka ma'anan tauhidur rububiyya hayyadda cewa aikace aikacen Allah Allah shi kadai ya kadaita a cikin su bai tarayya da kowa ba sannan akwai tauhidul uluhiyya duk abin da bayi suke yin ma Allah a matsayin bauta to ka kadaita Allah da shi kar kai ma Allah kuma kai ma wani Allah kamar yadda muka yi bayani a ma'anan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ajiya da haka duk aikin da bayi suke ma Allah a matsayin bauta to Allah kadai ake ma ba a raba ma Allah a ce bar a ba Allah 99 bar a ba wani malami kashi 10 ko bar a ba wani oga kashi 10 a'a gabaki ɗaya duk abin da ya tabbata cewa Allah shi ake ma wannan a matsayin bauta to shi kadai ake ma ba a hada shi da kowa sannan tauhidul asma'i was sifat wannan sura ta tabbatar ma Allah da waɗansu sunaye da waɗansu sifofi waɗanda yake Allah bai kama da kowa ba bai tarayya da kowa ba a cikin waɗannan sunaye da sifofi kamar yadda muka kawo ar-rabbu da ar-rahmanu da kuma ainihin Allahu da kuma sauran sifofi waɗanda yake Allah bai tarayya da kowa ba wannan sura mai albarka ta tabbatar da ikhlasi ga Allah subhanahu wataala duk aikin da zakai ka kadaita bautanka ga Allah kar kai da kai tarayya da kowa da Allah a cikin aikace aikacen da kake ma Allah saboda me kace iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bauta maka to ya kore kuma ka hada wani da Allah subhanahu wataala kamar yadda muka yi bayani a ma'anan iyyaka muka ce malaman balaga suna da wata ma'ana mai ban sha'awa mai ban kai a cikin wannan iyaka yana kore duk wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba da haka Allah shi kadai ake bauta masa sannan wannan sura mai albarka ta tabbatar da annabtan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tunda kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah shiryatar da mu hanya madaidaiciya babu yadda za a yi a ga hanya madaidaiciya sai ta hanyar abin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wannan sura mai albarka ta tabbatar da kaddara duk da ko kai ina baka ganshi a zahiri ba akwai dan su abubuwa madubi da malamai suke da shi suke sawa akan kowane irin nafsi suna tsatso waɗansu abubuwa wanda yake ba malami ba zai iya ganewa ba wannan suran ta tabbatar da kaddara a ina ka fahimci haka a lokacin da yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ashe automatic akwai waɗanda yake Allah ya musu ni'ima haka nan automatic akwai wanda Allah ya rubuta halaka da tabewa gare su Allah ya yi fushi da su Allah kuma ainihin ya tabar da su ya halakar da su kamar yadda muka yi bayani wannan yana nuna maka cewa wannan ya riga ya gabata a cikin kaddaran Allah waɗancan halakakku ne tababu ne waɗannan kuma shiryayyu ne kamar yadda muka yi bayani a cikin ayoyin da suka gabata sannan wannan sura ta yi raddi ga masu bid'a waɗanda suke kirkiro abubuwa da kansu su dauka cewa suna tsinkayen sakamako a wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda muka yi bayani ba da dadewa ba sannan wannan sura ta tabbatar da cewa kai fafutukan shari'a har lokacin da zaka mutu kar kai la'akari da aika shekara 30 40 50 kana aikin alkhairi kace ai yanzu in na bari ma dai ai na riga na samu a'a wa abudu rabbaka hatta ya'ti yaka liqin kai ta bautan ubangiji ta'ala har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo maka sannan wannan sura ta tabbatar maka da cewa idan ka tashi neman abokan mu'amala abokan hurda tun a duniya kai ta fafutukan neman mutanen kirki domin a wannan sura ka roki Allah ya dora ka akan tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima waɗanda Allah ya musu ni'ima su ne annabawa da manzanni da siddiqai da salihai da sauran mutanen kirki to wannan yana alamta maka cewa ka haƙurtar da kanka ka zauna tare da mutanen kirki duk yadda abin yake ba daɗi duk yadda wani lokaci zaka riƙa jin abin da baka so zaka riƙa ganin abin da baka so in dai a tare da mutanen kirki ne to ka haƙurtar da kanka domin anan ne cin nasara yake akwai wanka zauna da mutumin kirki kana yin ba daidai ba sai ce kai ba daidai ba kai kuma sai ka ji zafi ko kuma in baka daidai ba yace ma kai baka daidai ba kana da tsofaffi baka kyautata musu ba yace gaskiya baka kyautata ma iyayenka kana da makwabta baka kyautata musu ba yace baka daidai baka kyautata ma makwabtanka sai ka ce dan menene zaka ce in yi kaza dan menene za a ce yaro ya rika bin babba dan menene za a ce talakawa su rika addu'a na alkhairi ga shugabanni dan menene za a ce mu shugaba ya rika adalci ga talakawa sai ya ji ba dadi to amma wannan shine tafarki madaidaici ita ce hanya ne kakkiya to ka hakurtar da kanka kai ta addu'a kana fafutukan ganin ka zauna cikin irin waɗannan mutanen kirki shi karan kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallama haka Allah ya gaya masa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ka hakurtar da kanka haka Allah ya ce ma annabi ka hakurtar da kanka ka zauna cikin waɗanda suke ambaton Allah safiya da marice suna neman yardan Allah suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan sura ta zaburar akan kyawawan ayyuka saboda an nemi bawa ya nemi ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin da haka wannan yana alamta maka cewa ashe kai tafafutuka domin ganin kai kyawawan ayyuka domin kyawawan ayyuka shine zai sa da ka da irin waɗancan manyan mutane sannan wannan sura kuma ta tsoratar akan munanan ayyuka na daga jahilci ko kuma san rai ko abin da yake kama da wannan domin wannan yana halakarwa yana jefa bawa cikin fushin Allah subhanahu wataala kuma yana jefa bawa cikin halaka da tabewa to wannan a takaicen takaitawa ababe kaman guda 13 kenan wanda wannan sura ta yi isharar zuwa gare su duk da karancin ayoyinta da wannan ne malamai suke cewa Fatihatul Kitabi ta kunshi gabaki ɗaya sakon da ke cikin Alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya sa muna yi asa'a kamar yadda muka kawo cewa idan mai sallah ya zo sallah ko shi kadai ko liman ko mamu idan aka gama karanta wannan to a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ana san bawa ya ce amin ma'anan amin shine Allah ka amsa wannan addu'a duk da kasance lafazin amin ba shi daga cikin alqur'ani shi yasa idan ka buɗe alqur'ani mai girman ka ka buɗe fatihatul kitab zaka ga an kawo ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba zaka ga amin ba domin ba shi daga cikin ayoyin alqur'ani amma ya tabbata a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kaman hadisin da al-imamu abu daud ya rawaito aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza tala ghayril maghdubi alaihim waladdallin idan manzon Allah ya karanta wannan gaba ta ƙarshen wannan aya qala amin annabi yakan ce amin hatta isma umayya lihi min as-safil awwal har duk wanda ke sahun farko sai ya ji lafazin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amin haka nan wani hadisi wanda al-imamu al-bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa liman yana cewa amin yace idza amana al-imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin bi ma'ana liman yana yin karatu yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin to liman yana cewa amin to kuma mamu ku ce amin har shi ne sai annabi ya kawo ta falala yace fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al-iman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda Allah ya masa gamjakatar amin din sai daidai da amin din liman to Allah ya gafarta masa zanuban sa gabaki daya da wannan ne malamai suke cewa ashe zai kyau liman idan ya gama amin din sa zai dan numfasa to kuma mamu kar ku yi garajen cewa amin ku bari sai liman ya dan wannan numfasawan sannan ku fadi domin ya dace da na liman domin Allah madaukakin sarki ya gafarta muku ina misali liman zai ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin kaga ayya dan jamadda yana da bukatun ya dan numfasa sannan ya ce amin to kar yana cewa waladdallin ku kuma dana amin a fadan bari waladdallin amin kun gani wato liman lokacin da ya gama waladdallin din ya ja madda ne tsawo sannan ya ja wannan maddan lazim ne har ka shida sannan ga lin wani zai ja biyu wani zai ja hudu to akalla kusan madda 10 yayi a wurin to kadan bari ya numfasa sai ku fadi tare da haka ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin bi ma'ana liman ya samu ya sarara zai fadi kai ma zaka fadi idan Allah ya ce muke kana kai ne daidai da na liman Allah ya gafarta maka zunubanka Allah ya gafarta mana a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qala imamu al-zalim faqulu amin yujibillahu lakum idan liman ya fadi amin kuma idan liman ya fadi wala balin ko kuma sai ku ce amin a wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala zai amsa muku al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na karshe akan wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayani akan cewa cikin ababen da yahudu suke muku hasada akai shine fadin wala balin amin amin din da kuke fadi yahudu suna jin zafi me yasa suke jin zafi saboda na daya dai an yi addu'a mummunan addu'a gare su dinga sunan su ya fito ghayrul maghdubi alaihim kuma sun sune al-maghdubi alaihim sun sani ba sani ba to tunda zaka ce amin kaman an yi addu'a ne Allah ya tsine mai yahudu sai ku ce amin to yahudu ba sa son wani to sannan kuma hakan yana nuni akan hadin kanku gabaki daya kun yi aiki tare ga yanan ku miliyan 1 ko ku miliyan 2 kai akan kai miliyan 4 miliyan 5 a masjidil haram idan liman ya ce wala dalil lokaci da yaji za a ce amin wannan yana alamta dunkulewan al'ummar musulmi kansu a hadaiki in dai ba tsararru da suka fantare ba to su kuma yahudu suna jin zafi daga dukkan abin da zai hada kan al'ummar musulmi to sannan kuma wannan yana alamta cewa al'ummar musulmi wato sun yadda da Allah kuma sun yadda gabatar da bukatunsu zuwa ga Allah subhanahu wataala so kuma yahudu suna son su kangarar da ku ne su nuna musu cewa kawai su nuna muku cewa su ne iyayen gidanku in kun bi su za ku haye in ba ku bi su ba za ku tabi to she ko musulmi ya yadda da Allah gashi ya maida al'amarin shi ga Allah yayi addu'a kuma yana cewa Allahumma stajib ya Allah subhanahu wataala ka amsa mana ala ayi hal da wannan kadan kenan daga cikin ababen da wannan sura mai albarka ta kunta akwai wata fa'ida da wani wanda daga cikin malamai suka fadi kaman al-Imam Ibn Ashur a cikin littafinsa At-Tahrir wa Tanwir yake cewa wannan sura kaman tunda mun fadi cewa kaman ita ce summary din sakon da ke cikin Al-Qur'ani to wannan yana alamta maka idan mutum yazo yana da bayani da zai yi mai tsawo to ana son kai muqaddima takaitacciya kai muqaddima shimfida takaitacciya wanda zaka yi bayani akan duka bayanan da zai biyo baya misali a ce zaka yi bayani ne minti 15 to cikin minti 2 farko kai bayani a takaice wanda zai dauki duka wancan sakonnin da kake so ka isa wannan yana nuni akan kwarewanka da fasahanka da hikimanka da kwarewanka gurin iya isar da sako sai ya kasance wanda ba shi da sukunin sai ya ji sakonka duka in ya ji na minti 2 ne shikenan ya gane sakon da kake so ka isa wannan dai wata fa'ida ce da ainihin wato malamai suka fitar da ita a ƙarƙashin Fatihatul Kitabi muna fatan Allah madaukakin sarki mana muwafaqa Allah ya dace da mu insha Allah ta'ala zama ta gaba zamu shiga suratul baqara kai tsaye da fatan abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abinda ya dame mu Allah ka warware mana ka yaye mana abinda muke kwadayin alkhairi Allah ka sadar da mu da shi ya Allah kowa da bukatunsa na alkhairi Allah ka biya mana abinda muke tsoron sharri kuma Allah ka tunkuɗe mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ci gaba da wanzar da zaman lafiya a wannan jiha ta mai albarka Allah ka wanzar da zaman lafiya a garuruwanmu da anguwanninmu da gidajenmu da dakunanmu Allah ka yalwata mana Allah ka haskaka mana Allah ka yaye mana talauci da kunci da kakani kai rayar da mu akan tafarki madaidaiciya a ranar tashin alkiyama ka tare mu tare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu